أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف النبيين وإمام المرسلين سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا محمد النبي المبعوث رحمة للعالمين وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين وصحابته الغر الميامين والتابعين وتابعيهم ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم أبارك مدى سادوا أولا يوم تشيمي البركة ودمك سابا قبات الدكراتم تاريخ صحبا من زم الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم ودوانا شيني درس منا قوم شابير كما أدرسينا شاهدو من زيانيشكين tarihin sarkin muminai imam ali ibn abi talib radiyallahu anhu wa karrama allah wajhahu mun kai zuwa karshen abinda zamu iya fada na tarihin sa daga nan kuma insha allah yanzu zamu shiga zuwa tarihin khalifa na biyar daga cikin khulafa'ur rashidun wanda shine imam al hasan jikan manzon allah sallallahu alaihi wasallam kuma kamar yadda aka sani yau muna ranar 24 ne ga watan Zulqa'ada shekara ta 1443 bayan jira shugaba Ali salatu wassalam wanzu dai da 24 ga watan 6 na shekara ta 2022 miladiya kamar yadda aka sani shi nan ce al-khulafa'ur rashidun ba kamar yadda yawancin mutane suke fada bane cewa al-khulafa'ur rashiduna guda hudu ne Imam Suyuti ya kawo hadisi a cikin littafin sa Tarihul Khulafa wanda cikin wannan hadisin ya fadi hadda wato abinda ya kawo abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya fada cewa halifanci a bayan shi shekara 30 to idan an hada shekarun da sayyidina Abubakar yayi da na sayyidina Umar da na sayyidina Usman da na sayyidina Aliyu radiyallahu anhum to za a ga duka shekara 29 ne da wata uku to ba zai cika shekara 30 din cicib ba har sai an hada da wata 7 wanda Imam Al-Hasan yayi akan khilafa kuma dama Annabi sallallahu alaihi wasallam tuntuni ya faɗa cewa Imam Al-Hasan shugaba ne domin ya ga sabai cewa lalle wannan dan nawa da kuke ganin sa shugaba ne kuma da sannu Allah madaukakin sarki zai sulhunta tsakanin wasu jama'u masu girma daga cikin al'ummar musulmai ta dalilin sa wannan shugaba shine Imam Al-Hasan dan sayyidina Ali dan Abu Talib radiyallahu anhu sunan shi Al-Hasan dan Aliyu radiyallahu anhuma wa alayhi assalam laqabin sa kuma suna da yawa saboda girman matsayin shi ana kiran shi as-sayyid ana kiran shi as-sibdu ana kiran shi al-amir an kira shi as-sayyid ne saboda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa inna ibni hadha sayyidun cewa wannan dan nan nawa shugaba ne ana kiran shi as-sibdu ne saboda kasancewar shi jikan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ana kiran shi al-amir saboda kasancewar shi shi ma sarki ne daga cikin sarakunan mu'minai ana kiran shi al-hujja saboda zurfin ilimi da Allah ya bashi ana kiran shi al-bar wato mai yawan biyayya ga Allah da manzonsa ana kiran shi at-taqiyu saboda tsananin tsoron Allah da ke zuciyar shi ana masa alkunya da Abu Muhammad ana masa kuma alkunya da Abul Qasim an ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da kanshi shi ya sanya mishi wannan alkunyar irin tasa Abul Qasim. Babansa kuma kamar yadda kowa ya sani, babansa shine Aliyu dan Abu Talib dan Abdul Muttalib dan Hashim dan Abdul Manaf radiyallahu anhuma wa alaihim assalam. An haife shi a ranar 15 ga watan Ramadana shekara ta 3 bayan hijirar kakanshi alaihi salatu wassalam. Kuma yayi shahada ne ya rasu a ranar 7 ga watan Safar shekara ta 49 bayan hijirar Annabi alaihi salatu wassalam anan a Madina. Ana aka haife shi kuma anan a Madina dai anan yayi shahada. Kuma an binne shi a makabartar Baqi'ul Gharqad. Kuma kamar yadda duk aka sani a don yake karanta tarihi ko yake saurara tarihi ya sani, wato ya mutu ne shi ta dalilin sammu. Ta dalilin sammu aka shahadantar da shi. Yana da khatimi wanda a jikin wannan khatimin nasa abin da aka rubuta shi ne qaddim li nafsika mastata'ta min at-tuqa innal maniyata nazilun bika ya fata. Gabatar da abin da zaka iya na daga ayyukan tsoron Allah, domin haƙiƙa mutuwa mai sauka ce gare ka ya kai wannan saurayi. Asbata zafarahin ka annaka la tara ahbaba qalbika fil maqabir wal bila. Wato kawaye gari kana mai farin ciki kamar cewa kai baka ganin masoyan zuciyarka ga su nan a cikin makabartu, sai daga sun mutu an binne su sun tsufa a cikin kaburbura. Wannan shine abin da ke rubuce a jikin khatiminsa, kamar da ya zo a cikin Al-Bidaya wa Nihaya ta Al-Imam Ibn Kathir a cikin juzu'i na 7 shafi na 410. Wasu malaman kuma suka ce abin da ke rubuce a jikin zoban shi ko khatiminsa shine al-izzatu lillahi wahdahu, girma ga Allah yake shi kadai. Wannan shugaba mai girma ya rayu ne tare da kakansa sallallahu alaihi wasallam tsawon shekara 7 da kuma ƴan watanni. Sannan ya rayu tare da mahaifinsa wato Sayyidina Ali radiyallahu anhu tsawon shekara 30 suna tare ba sa rabuwa. Wato bayan wafatin mahaifinsa ya ƙara shekara 9, wasu kuma sun ce shekara 10. Yaro su ne dai yana da kamar misalin shekaru 47 ko 48. Hadiminsa mai kula mishi da kofar gidansa, wanda idan ka zo za ka shiga wajen shi, shi zai je masa sallama, shi ne Safinatu maulan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam. Me ya mishi rubutun wasiƙu kuma da takardunsa da sauransu shine Abdullahi bin Abi Aufa radiyallahu anhu, sahabin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Dalilin da yasa na zabi wato in kawo tarihin shi bayan tarihin Khulafa'ur Rashidun, saboda kasancewar shi ma yana cikin su, kamar yadda hadisin da Imam Suyuti ya kawo a cikin littafinsa ya tabbatar, ko malamai da yawa daga cikin malaman tarihi sun san da wannan. Mahaifiyar Imamul Hassan ita ce shugabar matayen duniya da lahira, sai da Fatimatu Zahra ƴar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, kuma ya taso ne a gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Kamar yadda na faɗa, daga cikin kirarin da ake mishi kuma laƙabin da ake kiransa da shi akwai As-Sibtu, wato jika manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, kuma ana ce mishi Raihanatu Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, wato abin shakar kamshi na Annabi sallallahu alaihi wasallam. Domin lokacin suna jarirai da shi da dan uwan shi Imam Hussein, manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana sansana su, ya ce suna kamshin gidan aljanna. Imam Hassan radiyallahu anhu ya auri mataye da yawa a rayuwar shi, domin ya kasance mai yawan saki, yakan auri mace kwana kaɗan kuma sai a rabu. Amma duk matar da zai rabu da ita takan kasance tana cikin tsananin san shi, shi ma yana son ita mata san shi. Wasu daga cikin malaman tarihi sun ce aƙalla ya auri mata sun kai kamar guda 70. Sai da take wata rana mahaifin shi sirran Ali radiyallahu anhu ya hawo minbari a garin Kufa, yace ya ku mutanen Kufa, daga yau dana Hassan kada ku ƙara aurar mishi da ƴaƴanku, kada ku ƙara aurar mishi, aura mishi mace, domin hakika shi mai yawan saki ne. Sai wani mutum daga cikin mutanen Kufa din ya miƙe a cikin masallacin ya tsaya, yace wallahi ya amiral mu'minin law khataba ilaina kulla yawmin la zawwajnahu. Sai rantsuwa yace wallahi ya kai sarkin mu'minin, da a ce wannan dan naka kullum zai zo ya nemi aure a wajenmu, gobe ya saka, yau ya aura gobe ya saka. Yace wallahi da mun aura mishi. La zawwajnahu minna man sha'a ibtigha'an fi sihri rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Yace wallahi za mu aura mishi domin za mu aura mishi duk irin matar da yake so daga cikinmu, domin neman kusancin Annabi sallallahu alaihi wasallam, wato neman yin surkuntaka da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Wannan shi ma yana nan a cikin Al-Bidaya wa Nihaya juz'i na 8 shafi na 39. Imam Hassan radiyallahu anhu ya haifi ƴaƴa guda 15. Ya haifi ƴaƴa maza guda 15, ƴaƴa mata kuma guda 8. Imam Hassan radiyallahu anhu ya kasance a cikin dukkan mutane bayan mahaifiyar shi Sayyida Fatimatu Zahra, babu wani wanda ya fi shi kama da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a fuska. Sannan kuma shi jikinsa yana kamshin gidan aljanna kamar yadda na faɗa a baya. Sannan kuma shi mutum ne mai yawan ibada. Lokacin da aka haife shi a cikin watan Ramadana, manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya shigo gidan ya karɓe shi, aka a lokacin shan ruwa ya karɓe shi ya mishi addu'a, sannan ya tauna dabino ya goga mishi akan dasashinsa. Sannan ya tambayi mahaifin shi, wani suna ka zaɓa wa wannan ɗan nawa ne? Sai shi mahaifin, wato Sayyidina Ali radiyallahu anhu, ya ce na zaɓa mishi suna Harbu, wato yaƙi. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ce a ba sunan shi ba kenan, sunan shi Hassan. Sai ya sa mishi haka. Lokacin da aka haifi Imam Hussein, nan ma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya shigo gidan bayan ya mishi tahaniki, ya mishi hutuba, sai ya tambaya wani suna ka zaɓa mishi ya Aliyu? Sai ya ce na zaɓa mishi Harbu. Sai ya ce a sunan shi Hussein. Da aka haifi na ukun ma ya sake zuwa ya tambaya, sai ce na zaɓa mishi Harbu. Sai ya ce mishi a sunan shi Muhsin. Ya ce na sa musu suna ne da irin sunayen ƴaƴan Annabi Harun alaihi salam. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana son Imam Hassan so mai tsanani, har sai da ya kasance wato Annabi sallallahu alaihi wasallam yakan sumbance shi. Akwai lokacin da yana jariri yana kuka haka, Annabi sallallahu yana hannun manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, sai Annabi sallallahu alaihi wasallam ya sanya mishi harshensa a cikin bakinsa, sai ya riƙa tsotsan madara daga nan har sai da ya sha ya ƙoshi. To daga nan kuma shi kenan bai sake wannan kukan ba. Wannan duka ya zo a cikin hadisin da Imam Ahmad ya ruwaito a cikin Musnad juz'i na 4 shafi na 93. Haka nan Ibn Hajar al-Haythami ma ya kawo shi a cikin Majmu'u Zawaid, kuma ya ce madadin hadisin ingantattu ne. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana rungumarsa lokacin yana yaro. Wani lokacin kuma Imam Hassan da Imam Hussein sukan shigo cikin masallaci alhali Annabi sallallahu alaihi wasallam yana sallah. Wani lokacin ya yi in yi sujada sai su hau bayan shi. Annabi sallallahu alaihi wasallam baya dagowa daga sujadar har sai sun sauka daga kan bayan nashi. Wata rana Annabi sallallahu alaihi wasallam yakan dauke shi yace Allahumma inni uhibbu Hassanan wa ahibbahu wa ahibba man ahab man yuhibbu. Yace ya Allah ka shaida hakika lalle ni ina son Hassan, ya Allah ka so shi kuma ka so duk wanda ke kaunar shi. Shi ma wannan hadisin ingantacce ne, Imam al-Bukhari ya rawaito shi a cikin كتاب فضائل الصحابة باب دكي بياني أكن درجوجين إمام الحسن لإمام الحسين حديثي من لمبا دبو أكو دقري بقوي دا أربعين دا ترى أكن إمام مسلم شما يكاوش أكن كتاب فضائل الصحابة باب دكي بياني أكن فللر إمام الحسن لإمام الحسين أكن حديثي من لمبا دبو بيو دقري هدو دا عشرين دبو manzo Allah alaihi salatu wassalam ya kasance yana yin wasa da shi haka kuma yana yawan tambaya in bai gan shi ba sai na Abu Hurairah radiyallahu anhu yace wata rana muna tare da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin wata kasuwa daga cikin kasuwannin Madina to sai Annabi sallallahu alaihi wasallam ya juyo zuwa gida sai muka juyo tare da shi da ya zo filin gidan Nana Fatima ta Zahra radiyallahu anha sai ya yi kira yace ina kake ya kai dan karami ya kai wannan dan karami kana ina to shiru sai Imam al-Hasan bai fito ba sai na Abu Hurairah a wutar bari yace muna tsammanin kamar mahaifiyar shi ce ta rike shi tana samar kaya to Annabi sallallahu alaihi wasallam har ya juya ya zauna a filin tsakar gidan yace can sai ga Imam al-Hasan dan sayyidina Ali sai na Abu Hurairah yace muna tsammanin mahaifiyar shi ta tsare shi domin ta sanya mishi tufafi a wuyansa yayin da ya shigo wajen Annabi sallallahu alaihi wasallam sai Annabi sallallahu alaihi wasallam ya dauke shi ya lazumce shi shi ma kuma ya lazumce Annabi sallallahu alaihi wasallam a lokacin sai naji manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya cewa inni uhibbuhu wa uhibbu man yuhibbu hakika ni ina son Hassan kuma ina son duk wanda ke son shi sai da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗi wannan har sau biyar ya faɗi wannan har sau uku hadisin yana nan a cikin Musnad Ahmad juz'i na 4 shafi na 284 haka nan Imam Muslim ma ya ruwaito shi akan lambar hadisi na 57 haka nan sai na Abu Hurairah radiyallahu anhu ya ruwaito irin yadda Annabi sallallahu alaihi wasallam ke son su Imam al-Hasan da Imam Hussein da kuma irin girmamawa da yake kasance yana musu sai na Abu Hurairah yace wata rana mun kasance tare da Annabi sallallahu alaihi wasallam a lokacin sallar isha'i to ya kasance Annabi sallallahu alaihi wasallam idan yayi sujada sai Imam al-Hasan da Imam al-Hussein su hau bayan shi idan zai dago kanshi daga sujadar sai ya dago a hankali saboda su din dan kar su fado haka nan idan ya sake komawa su jira sai sake komawa su hau bayan shi yayin da ya idan da sallar sai na Abu Hurairah ya ce ya Rasulullah ko dai na dauke su ne mai da su wajen mahaifiyar su to yana fadar wannan sai na Abu Hurairah ya ce Annabi kafin Annabi sallallahu alaihi wasallam ya bashi ansa sai ga wata warkiya ta fito warkiyar nan tunda ta fito ta haska bata dauke ba kaga dai ainihin sha'anin warkiya dai da muka sani ba ta wuce sekon biyu uku take bacewa to amma wannan din warkiyar bata bace ba har sai da ta haska musu suka ga hanya suka koma gida da kansu har sai da suka shiga wajen mahaifiyarsu suna cikin hasken wannan warkiyar kamar yadda shi ma wannan Imam Ahmad ya ruwaito shi a cikin Musnad juz'i na 2 shafi na 513 Imam al-Hakim ya ruwaito shi a cikin Musaddaraku juz'i na 3 shafi na 167 haka nan Imam al-Zahabi ya inganta madajin wannan isnadin Imam al-Haythami ma ya ce madajin isnadin gaba ɗayan su ingantattu ne ya faɗa haka a cikin Majmu'ul Zawaidi juz'i na 9 shafi na 181 Umairu ibn Ishaq yace wata rana na ga Abu Hurairah ya haɗu da Imam al-Hasan dan sayyidina Ali radiyallahu anhuma sai ya ce mishi buɗe min cikin kan gani buɗe min cikin ka daidai wajen da naga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana sumbanta yana daga rigar shi sai sayyidina Abu Hurairah ya sumbance shi a daidai kan cibiyar shi yace hakika na shaida cewa na ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya sumbanci wannan wajen yace to madalla da wanda aka sumbanta da kuma wanda ya sumbar wannan shi ma yana nan a cikin Mujamul Kabir na Imam Tabarani juz'i na 3 shafi na 31 hadisi mai lamba 2580 da kuma juz'i na 3 shafi na 94 hadisi mai lamba 2764 da kuma na 2765 Imam al-Haythami cikin Majmu'ul Zawaid yace Imam Ahmad da Tabarani sun ruwaito hadisin kuma mazajan hadisin ingantattu ne Imam al-Hasan radiyallahu anhu alayhi salam ya taso a cikin gida na annabta gidan shugaban dukkan talikai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma ya kasance yana ladabtuwa da ladabi irin na gidan annabta ya koya daga ilimi na annabi sallallahu alaihi wasallam haka nan kuma ya taso ne da tarbiya irin ta wannan gida mai daraja gidan da babu shi duniya da lahira wata rana tun lokacin tasowar su Imam Hassan da Imam Hussein sun shigo masallaci sai suka ga wani mutum yana alola gashi mutumin dattijo ne ya manyanta amma kuma bai iya alola ba sai suka yi nifin sai suka yi shawara da kankanin su yanzu ya za su gyara wa wannan mutum irin alolan nan da yake marar kyau suka ce to su yanzu su je kai tsaye su ce mishi malam baka iya alola ba ba zai ji daɗi ba kuma zai ga kamar sun mishi abin da ba daidai ba iska sai Imam al-Hasan ya ce biyo ni mu je Imam Hussein ne ya biyo shi suna yara a sannan suka je wajen shi suka ce bawan Allah muna so da Allah kai mana alƙalanci waye daga cikin mu yafi iya alola ɗaya daga cikin su sai irin alolar da shi wannan mutum yake ɗaya daga cikin su kuma sai yayi irin alola mai kyau kamar irin yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ke yi mutumin yana ganin sai ya ce ai ni ne ban iya alolar ba Allah ya saka muku da alheri ya yi musu addu'a ya zama ya koyi alolar daga wajensu kaga sun koya mishi abin cikin hikima cikin sauki Imam al-Hasan ya kasance saboda wato kyawun hali da kyawun halitta da kuma irin yadda suka ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana tsananin san shi to sahabbai suna matukar san shi suna matukar kaunar shi suna girmama shi musamman ma sai na Abu Bakar radiyallahu anhu ya kasance yana san shi sosai Uqbatu ibn al-Haris yana ba da labari yace haƙiƙa wata rana sai na Abu Bakar yayi mana sallar asar bayan wafatin ma'aiki alaihi salatu wassalam da ƴan wasu kwanaki daga nan sai naga ya fita da shi da sayyidina Ali suna tafiya can sai ga Imam al-Hasan ya taho yana tafiya yana wasa tare da yara sai sayyidina Abu Bakar ya sa hannu ya dauke shi ya dora shi a wuyansa yana cewa bi abi shabihun bin nabi laysa shabihan bi ali shabihun bin nabi laysa shabihan bi ali wato yana masa wasa yana kan wuyan sayyidina Abu Bakar kuma sayyidina Abu Bakar din yana masa waka yana cewa mahaifina fansa ne gare ka kai kafi kama da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba kai kama da sayyidina Ali ba yana fada sayyidina Ali radiyallahu anhu shi kuma sai yake murmushi yana jin daɗi a ransa Imam al-Bukhari ya kawo wannan hadisi a cikin kitabu Fadail as-Sahaba babu manaqib al-Hasan wal Husain hadisi na 3,750 haka nan sayyidina Umar radiyallahu anhu shi ma ya kasance yana tsananin san sayyidina Hassan yana girmama shi yana kambama shi yana karrama shi kuma yakan ce fidaka abi wa ummi yakan gaya mishi irin wannan ce fidaka abi wa ummi mahaifina da mahaifiyata fansa ne gare ka Imam Ruwaiki ya rawaito cewa sayyidina Umar radiyallahu anhu yayin da ya yanka wato albashi ga sahabban Annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance abin da ake bawa manyan sahabbai al-muhajirun daban wato ya fi tsoka ya fi yawa fiye da abin da ake bawa ƙananan sahabbai masu ƙananan shekaru da kuma waɗanda suka shigo musulunci daga baya-baya a zamanin khalifan sayyidina Umar radiyallahu anhu ya kasance yana bawa Imam al-Hasan da Imam al-Hussein wato irin abin da yake bawa manyan sahabbai ashabu badar waɗanda suka je yaƙin badar waɗanda su ne lamba ta farko a cikin sahabban Annabi sallallahu alaihi wasallam su ne manya-manya masu babbar lamba ta farko ana ba su dinari 5,500 ne. To haka nan yake ba wa Imamul Hassan da Imamul Hussein. To wata rana sai danshi shi sai na Umar din danshi sai na Abdullahi dan Umar ya zo gare shi yake cewa ya Amirul Mu'minin me yasa kake bambantawa tsakanin su Hassan da Husaini da kuma mu gashi kuma mu mun girme su ma su ma ƴaƴan sahabbai ne kamar yadda mu ma ƴaƴan sahabbai ne me yasa ba za ka daidaita tsakanin mu da su ba sai na Umar radiyallahu anhu sai ya ce in haka kake so ya kai dana je ka zo min da mahaifi irin mahaifinsu kana da mahaifin da ya kai sayyidina Ali in kana da shi to kawo min in kana da mahaifiya wacce take darajar ta take kamar darajar Fatimatu Zahra mahaifiyar Hassan da Hussein to ka kawo min in sai in daidaita tsakanin kai da su haka nan in kana da kaka wanda darajar ta kai kamar kakansu manzon Allah kenan sallallahu alaihi wasallam to ka zo min da shi in sai in daidaita tsakanin kai da su ai sai na Abdullahi dan Umar yana jin wannan sai ya shiru bai ƙara magana ba haka nan sai na Usman Zunnurain radiyallahu anhu shi ma ya kasance yana son Imamul Hassan da Imamul Hussein yana kuma girmama su domin hatta lokacin da ƴan tawayi suka tsare sai na Usman a cikin gidan shi Yawmuddar Imamul Hassan da Imamul Hussein sun kasance suna tare da shi sun tawar da takubban su sun zo da munsa ba shi kariya to yayin da suka zo suka yi gadin shi na tsawon wani lokaci to shi da kansa sai ya sallame su ya ce su koma gida suka ce ai mahaifinmu ne ya ce mu zo mu baka kariya a nan saboda in muna nan babu wanda zai zo ya cutar da kai shi kuma sayyidina Usman saboda ya san halin ƴan tawayen sai ya ce wa Imamul Hassan da Imamul Hussein ina muku magiya da girman Allah ku koma gida saboda ina tsoron kada wani abu ya same ku shikenan sai bayan sun koma gida da ƴan wasu kwanaki sannan kuma shine ƴan tawayen sun samu dama suka hau sama har suka sha'adantar da shi sayyidina Usmanu radiyallahu anhu amma mahaifinsu sayyidina Ali dan Abu Talib radiyallahu anhu shi ma haka ya kasance yana mai tsananin girmama Imamul Hassan yana kuma tsananin son shi wata rana ya ce masa ya kai ɗana me zai hana ka hau minbari kai huɗu ba in saurare ka domin ji irin fasahar harshenka sai Imamul Hassan ya ce mishi ni ina jin kunya ya baba in yi huɗu ba alhali kai kana wajen kana kallo na ina kallonka in yi huɗu ba ina jin kunya ba zan iya ba sai na Ali radiyallahu anhu sai ya tafi ya je ya ɓuya a wani gu ya ce to shikenan ka je kai huɗu ban barin tashi sai kamar ya tashi ya samu waje ya buya Imamul Hassan ya hau kan minbari ya yi huduba mai ƙayatarwa ƙwarai da gaske ga kuma fasahar harshe sai na Ali radiyallahu anhu da ya ji irin yanayin hudubar tasa ga balaga a ciki ga fasahar harshe bayan ya idan sai yake cewa zurriyatan ba'daha min ba'd wallahu sami'un alim ce zuriya ce mai daraja wacce sashen su suna cikin sashe wato sashen su sun fito ne daga sashe wallahu sami'un alim Allah mai ji ne kuma masani ya kasance Abdullahi dan Abbas saboda girmamawa ga Imamul Hassan da Imamul Hussein in za su hau abun hawa yakan rike musu har su hau haka nan idan kuma sun zo za su sauka daga kan doki ko raƙumi yakan zo ya kama musu ya rike wanda wannan duka yana nuna alamar girmamawa ne wannan duka bayani ne dake nuna yadda sahabban Annabi sallallahu alaihi wasallam suke tsananin girmama Imamul Hassan saboda kusancin shi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Imamul Hassan ya kasance wato ya cika siffofi irin na ilimi da kuma aiki da ilimi a bangaren ilimi Imamul Hassan ya kasance shi bahari ne wato babban teku ne mai ambaliya daga cikin koguna na ilimi Mubarrid ya rawaito cewa wata rana an ce wa Imamul Hassan dan sayyidina Ali hakika Abu Zarri ya kasance yana cewa al-faqaru ahabbu ilayya min al-ghina aini talauci ya fi soyuwa gare ni fiye da wadata haka nan jinya ta fi soyuwa gare ni fiye da siha wato lafiya Imamul Hassan sai ya murmushi yake cewa Allah ya ji kan Abu Zarri amma ni ba zan faɗi irin abin da Abu Zarri ke faɗa ba abin da zan ce shine
wanda ya dogara bisa kikkiawan zaton da yake wa Allah na cewa Allah ya za'a mishi abin da yafi kyau gare shi ko yafi alkhairi gare shi to wannan din yafi sai da mutum ya rika burin mutuwa ko burin jinya ko burin talauci to gara mutum ya dogara bisa kikkiawan zabin da Ubangiji subhanahu wataala ya mishi shikenan ya yarda da wannan in Allah ya maka kikkiawan zabi ya za'a maka karayu a cikin talauci sai ka hakuri da talaucin ka kada ka aikata wani mummunan abu ko ka bota mummunan hanya dan neman sai ka samu wadata haka nan idan Allah subhanahu wataala ya wadata ka to kada kai fatar wannan wadatar ta kare a'a kai amfani da wannan wadatar dan neman dacewa a lahira haka nan idan Allah ya baka lafiya kada kai rika fatan Allah ya kawo maka jinya in ga jika da lafiya kana cikin nishadi na jiki da zuciya to yi kokari kuma ka aikata aikin alkhairi da wannan jikin naka domin neman dacewa a wajen Allah subhanahu wataala Imam Hassan radiyallahu anhu ya kasance Allah ya kiyaye shi daga sarautakar cikin sa ma'ana ciki cikin sa bai da iko akan shi ya kasance shi baya irin yaji yau yana sha'awar wannan gobe yana sha'awar wannan hakan kamar kayan abinci wannan abinci bai dame shi ba in ya samu kawai da abin da ya samu haka zai ci kamar yadda kakan shi ke yi sallallahu alaihi wasallam Imam Hassan Allah ya bashi ilimi mai yawa kuma ya bashi fahimta mai zurfi daga cikin usul asalai na addini wannan ne yasa a ƙarshen lamari ya sallamar da lamari zuwa ga sayyidina Muawiyah ibn Abu Sufyan radiyallahu anhu yayin da ya ga ana neman a zubar da jinin al'ummar musulmai akan rikicin khalifanci sai ya ce shi ya haƙura ya sauka ya barwa sayyidina Muawiyah radiyallahu anhu kuma wannan sai daidai da gaskiyar magana da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dama ya faɗa tuntuni tun Imam Hassan din yana tasowa a sannan yana ƙarami annabi sallallahu alaihi wasallam ce inna ibni hadha sayyidun wa sayyisrihu Allah bihi bayna fi'atayn azimatayn min almuslimin wannan dan nan nawa shugaba ne da sannan kuma Allah ta'ala zai sulhunta tsakanin wasu jama'u masu girma daga cikin musulmai daga cikin girman iliminsa da kuma zurfin aqidarsa cewa shi ya hada tsakanin mas'uliyya ta bawa da kuma ikon da kuma abinda Allah subhanahu wataala ya riga ya kaddara wa bawa tuntuni dan haka kamar masu ra'ayin nan na qadariyya da jabariyya da mu'tazila da sauran khawarij da suka rage to sun fara karfi a wannan zamanin amma Imam Hassan radiyallahu anhu yakan mayar musu da jawabi wanda bayan wannan jawabin nasa babu wani abu kuma da zasu iya faɗa zan kulle maganar da faɗar karamci irin nashi radiyallahu anhu Imam Hassan Allah ya bashi hali na kyauta da hali na girma ya kasance a wajen wannan a wajen bangaren abin da ya shafi baiwa da karamci yayi gado daga kakansa radiyallahu sallallahu alaihi wasallam Ibn Sirin ne yake cewa Imam Hassan yakan dauki kamar dinare 100 ya ba wa mutum dinare 100 fa dinare 1000 daidai yake da kamar naira miliyan 100 ta Najeriya to yakan dauki kamar dinare 100 ya ba wa mutum yana wannan bayani yana cikin al-bidaya wa nihaya juz'i na 7 shafi na 39 Imam Hassan wata rana a cikin masallaci sai ya ji wani mutum ya daga hannu yana ta addu'a yana cewa ya Allah ka bani 10,000 ya Allah ka bani dinari 10,000 ya Allah ka bani dinari 10,000 Imam Hassan da ya ji shi kawai sai ya tashi ya tafi gida sai ya je ya kirgomar ya kawo mar ya bashi ya ce gashi nan ya bashi shi ma wannan yana cikin sifatu safwa na Ibn Rajab na Ibn al-Jawzi juz'i na 1 shafi na 250 wata rana Imam Hassan wasu daga cikin matayen shi wani dalili ya sa ya sake su da ya sake su kamar yadda Allah subhanahu wataala ya umarni in ka saki mace ka dan bata wani abu wanda za ta dan rayu da shi dan ta dan ji daɗi kafin zuwa sanda za ta yi idda a lokacin nan kowace sai da ya kawo dirhami 20,000 ya bata dirhami 1,000 a yanzu zai daidai da kamar naira miliyan goma dirhami dubu daidai kamar naira miliyan goma kowane dirhami dubu daya to dirhami dubu ashirin ashirin ya kawo ya ba waɗannan mata sannan ya kawo kuma tuluna ruwan zuma ya ba wa kowace amma duk da haka ɗaya daga cikin su sai take cewa ai wannan abin dadin wannan kuɗin da zaki wannan zumar bai kai dadin zama da kai ba tace dan abin jin dadi dan kankani daga masoyi wanda an rabu da shi shi ma wannan yana cikin al-bidaya wa nihaya ta ibnu kasir juz'i na 7 juz'i na 8 shafi na 40 wata rana imamul hasan ya aure wata mace da ya tashi tura mata da gara shi da ya aure mace ba kamar mu yanzu ba kai mu yanzu in ka aure mace kai kake sare wai za a kawo maka gara to shi idan ya aure mace shi yake kaiwa iyayenta da ita din gara da ya aure wata mace sai ya aika mata da bayi kuyangi guda 100 kowace kuyanga tana dauke da tulu ko kuma tukunya a cikin tukunyar akwai dirhami dubu kuyangi fa bayi ya aika mata kyautar su guda 100 kuma kowace tana dauke da dirhami dubu kaga dirhami dubu 100 kenan ga kuma wayannan bayin duk ya bata wannan kuɗin fa ba hakarami bane kuɗi ne irin na yanke talauci dan a yanzu ko a yanzu da za a baka dirhami dubu 1 ma ba karamin kuɗi bane ban tana kuma dirhami dubu 100 wani mutum ya zo wajen Imamul Hussein dan uwan Imamul Hassan din ya zo wajen shi domin neman taimako ya zo maula sai ya samu Imamul Hussein ya riga ya shiga itikafi dan haka sai ya taho wajen Imamul Hassan ya taho wajen Imamul Hassan sai ya biya masa bukatar sai ya ce mishi ai biyan bukatar dan uwana a cikin Allah shi ya fi soyuwa gare ni fiye da itikafin wata guda mutum ne shi wanda sau uku yana raba dukiyar shi biyu duk abin da ya mallaka sai ya raba biyu ya bada kashi ɗaya domin Allah sannan kuma sau biyu yana fita daga dukiyar shi fita daga dukiyar shi ne ka bayar da dukkan abin da ka mallaka komai da komai komai fa idan babu abin da ka ragarwa kanka in banda tufafin da ke jikinka to sau biyu yana yin wannan a rayuwar shi radiyallahu anhu kuma sau 25 yana yin aikin haji a kafa ya taka da kafa ya je har garin Makka ya je yi aikin haji sau 25 yayi to kaga wannan kadan kenan daga cikin halayensa na karamci radiyallahu anhu anan za mu tsaya saboda kurewar lokaci kasancewar ba a fara karatun na yau da wurwuri ba in Allah ya kai mu a darasi na gaba insha Allah za mu ji karashin tarihin sa har zuwa wafatin sa daga nan kuma sai mu shiga wasu daga cikin alul baiti dama abinda nake ganin ya dace shine tunda an dauko khulafa'ur rashidun daga cikin sahabbai to daga nan kuma za mu zarce zuwa cikin sahabbai waɗanda suke daga iyalan Annabi sallallahu alaihi wasallam wato ahlul bait irin su al-Abbas irin su ya'yan al-Abbas irin su Abdullah ibn Abbas sannan irin su Sayyidina Ja'far da Sayyidina Aqilu daga cikin ahlul bait da tarihin irin su Sayyidina Hamza wanda duk suna cikin ahlul bait to bayan nan kuma insha Allah sai mu karasa da al-ashratul mubashsharun to bayan nan kuma sanan sai mu shiga cikin tarihin sauran sahabbai ridwanullahi alaihi Allah ya ba mu albarkacin sahabban Annabi sallallahu alaihi wasallam Allah muna tawassuli zuwa gare ka da soyayyar da muke musu Allah ka yaye mana kuncin rayuwa Allah ka yaye mana kowane irin bala'i halin da ake ciki a Najeriya ya Allah ka gyara mana Allah ka ba mu shugabanni nagari Allah ka jibanci lamarin al'ummar musulmai Allah ka gyara mana al'amuranmu Allah ka nufe mu da aiki na kwarai Allah ka kara mana shari'a Allah ka inganta tarbiyyarmu da tarbiyyar yaranmu kanana Allah ka yi mana albarka ka yi wa matanmu albarka da ƴaƴanmu da ɗalibanmu da almajiranmu da masoyanmu Allah ka sanya albarka cikin dukkan motsinmu albarkacin Annabi sallallahu alaihi wasallam سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين وصل على سيدنا محمد في الآخرين وصل على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين
وعلى آله وصحبه في كل وقت وحين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون, وسلام على المرسلين, والحمد لله رب العالمين. الحمد لله.